ci gaba da gashi sabuwar rawa shosho gaja
sabuwar rawa shosho gaja
Prince Zango
sabuwar rawa shosho gaja
ku biyo ni
sabuwar rawa shosho gaja a sharuwa yaro a sharuwa e a sharuwa samari a sharuwa ba dai ruwan giya ba sai ne ruwa na danda ruwan kwalba Soyayya tana da daɗi wani sa'in tana da zafi ruwan zuma ce ruwan zuma ce tana da zafi ba da ruwan yi ba malamwa zai fada da mama ba da ruwan yi ya malamwa zai fada da abba ruwan yi ya ce yaro ka ne ta daina hauka
samun ruwa shosho gaja
Shosho gaja
nan ne baya yi